a ranar Alhamis din da ta gabata ne yan sanda suka ceto matashi na farko wanda mahaifinsa ya daure tsawon shekaru 7 cikin wani daki a gidansa dake unguwar Farawa a gefen birnin Kano.
Ba aji shine dan saboda a cutar da shi bane, dan aji shine saboda mutane, dan saboda idan aka bar shi yana yawo akan hanya za ka ga laifinsa ne. Shi kuma sai ga kai zai kai wajen hukuma, kuma kamar za a caje shi kuɗi da yawa a ce masa me yasa bai kai shi tinkin ba, ka gane yana shi yasa kawai ya wannan ɗinsa ya ji shi a gida, ba wani abu ne bane wajen saboda wai ya wannan ɗinsa ba.
Hamza Aminu Ibrahim kenan kani ga Ahmed Aminu da mahaifinsu ya ɗaure shi. Shi kuwa takwaransa Malam Hamza Ayuba makwabci ga Malam Aminu na cewa
kuskure ne dai a cikin wannan al'amarin, an riga an yi shi bangaren su iyayen nashi, tunda mu da ƴan unguwa ne mun san duk abin da kusan ya faru a baya, to ba mu yi tsammani wannan hukuncin da ya dauka na daurin rashin kula da shi ya kai haka ba. Yaro ne dan yi shaye-shaye, ko ina zai iya kaɗan masa abu zai iya buga maka ƙarfi irin haka, abin ya dan fusa ta uba. To aƙalla yana dan bin malamai, yana nema masa addu'o'i haka na bangaren shiriwa. To abu dai idan Allah ya hukunta bayan da za a iya cewa, sai dai Allah ne ya kiyaye dai.
Kin zaka dai mahaifin wannan yaro wato Malam Aminu da matarsa na shalkwatar ƴan sanda ta Kano suna fuskantar bincike, inda har ma kakakin rundunar ƴan sandan DSP Haruna Abdullahi ke cewa sakamakon farko na bincikensu ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai a kan Malam Aminu, wanda ɗan asalin garin Okene ne a can jihar Kogi.
Bincikenmu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro yi wato Aminu Farawa ya wuce ma zargin tare da kuma hana wannan ya matashi fita, wannan kusan wani yunkuri ne na kisan kai wanda yanzu haka muna ci gaba da bincike. Shi kuma wannan matashi dama wanda ta nemi asibiti ana masa magani cikin yana ƙara samun afuwa.
Sai dai ga alama kungiyar Human Rights Network wadda ita ce ta tsegunta wa ƴan sanda halin da wannan yaro ke ciki tun da farko, bayan bayanan sirri da ta samu ta nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da lafiyar Aminu Ahmed, kamar yadda daraktan kungiyar Kwamar Haruna Ayaji ke faɗi.
Gwamnati bangaren office din mata wato Women Affairs Office wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa, sai muka ga an tafi Maslama Special Hospital. Ba mun ce asibitin bai cancanta ba, ba mun ce ba ƙwararre ba ne, ba mun ce bai dace ba, da muka ji sai a kai shi bangaren da ake ce mai A&E wato accident emergency. Yaro wajen shekararsa 7 da wata 8 a wani yanki a kulle, to yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje, mun je mun tura an yi accident da dama wanda daman yankin abin da ya gada ke. To amma bin az ita gwamnati ta ce ta shigo, muka zura mata ido muga abin da za ta yi. Gadan ma da meto din ta yi kokari aka samu, gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma, tunda sun yi accident na mota jikin shi duk jini. To kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can, kuma an zo an haɗa shi da wanda yake kallo yana wani yanayi, kaga fitice wata ma sai ta faru kenan.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan sandan na Kano ke cewa sun ceto matashi na biyu a unguwar Sheka a birnin Kano da ke fuskantar makamancin wacce hukuma da Ahmed Aminu ya fuskanta a wurin mahaifinsa, kuma suna ci gaba da gudanar da bincike. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.